take it the way they want. The Juna say I saw wa. Soba ni jikira walema har nayi waye za na fado tarihi na kice farkon labari na
soke dorewa da juna sai ai sabawa.